Komandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya, Major General Sani Mu'azu, ya ce a halin yanzu sojojin Najeriya sun shirya wa yaƙi da masu tada ƙayar baya a Najeriya. General Sani Mu'azu ya furta haka ne a lokacin da yake buɗe taron injiniyoyin sojojin Najeriya a Ibadan. Taron na kwana ɗaya an shirya shi ne don injiniyoyin sojojin Najeriya su ƙara ɗamara wajen yaƙi da masu tada ƙayar baya a sashen arewa maso gabashin ƙasar nan. General Sani Mu'azu ya ci gaba da cewa,
win that war in the Northeast. Without the efforts of Nigerian Army engineers, the war has almost come to an end. This is the phase where
Najeriya
Army
Engineers Corps ya ce dole ne su ci nasarar yakin da suke yi a arewa maso gabashin Najeriya. Ya ce kokarin da injiniyoyin sojojin Najeriya ke yi ya yi kusa ya kawo ƙarshen yakin na arewa maso gabashin Najeriya, kuma a halin yanzu ne ake buƙatar ayyukan injiniyoyin soji na Najeriya. G. Austin ya buƙaci 'yan Najeriya da su taimaka wa askarawan Najeriya a game da yakin da suke yi da masu tada ƙayar baya.
I want every Nigerian to support the armed forces in the fight against the insurgency. It's not just the army alone. Every citizen is to contribute either by providing necessary information about the hideout of these insurgents or their activity.
General Din ya buƙaci jama'ar Najeriya da su ba da goyon baya ga sojojin Najeriya a yakin da suke yi da masu tada fitina, ba wai a bar sojoji da yakin ba. Yace ya kamata ko dai jama'a su taimakawa sojoji da bayanai ko kuma su taimaka musu da bayanan maɓuyarsu da kuma aikace-aikacen su. Komandodin injiniyoyin Najeriya dai daga cibiyoyin sojojin Najeriya sun halarci taron na yini ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.